ɗaukar mataki cikin sauri ka iya janyo babban kalubale a bakin iyakar. Da yake magana da manema labarai daga Wilmington a jihar Delaware, Biden ya ce ya riga ya fara tattauna batun da shugaban Mexico da kuma wasu abokan hulɗarsa da ke yankin Amurka na Latin akan tsari da lokacin da ya dace a ɗauki matakin a kuma yi komi yadda ya kamata.
Nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To, rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi yunkuri da bullo da sabbin dabaru da za su kai ga daƙile ayyukan mahara da 'yan ta'adda a ƙasar. Speto Janar Muhammad Adune ya bayyana haka a lokacin da yake jawabi ga manyan hafsoshin rundunar a headquarter 'yan sanda ta Katsina. Wakilin muryar Amurka Sani Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani.
Cikin jawabin da ya yi wa manyan hafsoshin 'yan sanda a headquarter rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da suka hada da DPOs na wato shugabannin division na fadin jihar mai kana na hukumar mulki 34. Sabeto janar na 'yan sandan Najeriya ya ce harkan tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda, kuma wajibi ne gare su su zagi damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da daƙile ayyukan ta'addanci.
Recently, we've seen act of banditry moving from the epicenter that we used to know and they are converging in Katsina State. And we have resolved not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, our cooperating partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies.
Sabeto janar na 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato ya zuwa yankin arewa maso yamma, saɓanin inda aka saba jin turiyar su a arewa maso gabbas da kuma sauran wasu sassa, yanzu sun fara taruwa a nan jihar Katsina. A saboda haka ya ce Sabeto janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba. Don kuma mu cimma burinmu na tsaro, ya zama wajibi gare mu 'yan sanda mu zagi damtse mu sake salo tare da dabarun daƙile ayyukan ta'addanci ta hanyar haɗa hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na faɗin tarayyar ƙasar nan da kuma abokan hulɗa wato ƙungiyar Miet Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. Da wannan hanya ne kawai inji Sabeto janar 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana musu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan inji shi ne dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. Sani Shabi Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla, an gaishe ka Sani Malumfashi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Pentagon ta Amurka ta tura wasu jiragen ruwan soja da wata tawagar sojojin ruwa gabar tekun Somalia don su taimaka a wani shiri na kwashe ɗaruruwan sojojin Amurka zuwa wasu wuraren a gabashin Afirka. Wasu jiragen ruwan sojan Amurka biyu sun isa gabar tekun Somalia ranar Litinin, inda suka haɗu da jirgin ruwan sojan USS Herschel Wood Williams wanda ya isa yankin ranar 16 ga watan Disamba, a cewar rundunar sojan Africom. Jiragen ruwan na taimakawa ne a shirin Octave Courts da zammar kwashe sojojin Amurka daga Somalia yayin da suke ci gaba da yin matsin lamba akan 'yan ta'adda da kuma taimakawa dakarun ƙawance, a cewar Pentagon a wata sanarwa. A watan Nuwamba ne aka sanar da cewa shugaba Donald Trump na Amurka na shirin rage yawan dakarun Amurka a Somalia a zaman wani kokari na janye sojojin kasar a duk inda suke a faɗin duniya, ciki har da Afghanistan da Iraq, kafin ya sauka daga kan mulki ranar 20 ga watan Janairu. Kimanin sojojin Amurka 700 ke Somalia don su horar da dakarun kasar su kuma yi yaƙi da ta'addanci. Yawan al'ummar Amurka ya ƙaru da kaɗan a cikin aƙalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020, a cewar alƙalaman da hukumar ƙidaya ta Amurka ta fidda a jiya Talata. Wani lamari da ƙwararru a fannin ƙididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cik shekaru da yawa da suka gabata saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haifafan da ake samu. Amma mace-macen da aka samu dake da alaka da annobar coronavirus sun kara rage karuwar al'umma a cewar William Frey na shirin wata cibiya da ake kira BMP a takaici. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi 35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.1 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummar ta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar kidayar.
Sheki Maryam Dauda to a hukumce hukumar zabe ta CENI a jamhuriyar Niger ta fitar da sakamakon zaben kananan hukumomi da na jiha-jiha da kansiloli da aka yi a ranar 13 ga watan nan na Disamba inda alƙalma suka nuna jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ta samu rinjayen kujerun da aka yi takara a kansu sai dai jam'iyyun adawa na ƙarofin an tafka magudi a zaben kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Lalo ya aiko mana daga birnin Yamai.
Koda yake an riga an fitar da sakamakon zaben a baya amma a yau ne hukumar ta Seni ta fitar da shi a hukumance. Malam Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar ta Seni.
Yanzu dai sakamako abin da ya bada na zaben kankanin hukumomi akwai parti na faru wanda ya zo na faru shine PNDS Tarayya. Suna da kujeru 1769. Akwai wanda partin da ya zo kungiyar da ta zo na biyu shine MNC da Nasara. Tana da kujeru 358 kuma akwai kungiyar da ta zo ta uku shine MPN Jamhuriya tana da kujeru 356 kuma ta hudu akwai kungiyar Modern Alfalmana tana da kujeru 268
dangane da sakamakon zaben jiha-jiha a nan ma jam'iyya mai mulki ta PNDS ce ke gaba kamar yadda ya yi karin haske.
A wannan ma parti ne meti shine ya samu galaba PNDS Tarayya tana da kujeru 62 Modern Alfalmana tana da 40 RDR Change ita ma tana da 40 MNC Nasara tana da 13 kuma MPN Kishin Kasa tana da 10 cikin kujeru 200.
Haka zalika zabukan kansiloli ma a cewar hukumar ta Seni jam'iyyar mai mulki ce ta yi jagaba. To sai dai jam'iyyun adawa na korafin cewa magudi kawai aka tafka wajen samun waɗannan nasarori. Bana Ibrahim jami'i ne a babbar jam'iyyar adawa ta Mudin Lumana.
Zaben kananan hukumomi da sun ka yi an ka koma daji cikin tunda an san cikin birane ba ya sata sun ka je daji wanda ma bai kai ba ya yi zaɓe wanda ke shekara 7 or 8 an ka sha ya yi zaɓe.
To sai dai hukumar ta Seni ta ce ba ta da masaniya dangane da waɗannan korafe-korafe.
Gaskiya ni ban samu wani rahoto ba, ba mu samu wani shaida ba da an yi makudi.
To fitar da sakamakon zaben da hukumar ta Seni ta yi a hukumance a yau na zuwa ne yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan kafin a kara a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa wanda za a yi a ranar 27 ga watan nan na Disamba. Inda a nan ma jam'iyyar ta PNDS Tarayya ta ce za ta yi wa jam'iyyun adawa puntinkau. Tahiru Garka babban jami'i ne a PNDS Tarayya.
Akwai alamu sun nuna abinda sun kai to ƙuri'o'i waɗanda an ka kaɗa na ƙananan hukumomi sun nuni abin nan mai yiwuwa ne. Muna iya lashe zaben nan tun zagaye na farko.
To amma Bana Ibrahim na Lumana cewa yake.
Wannan abu shi za mu hanawa bi iznillahi ta'ala.
To mataki na gaba da za a ɗauka dangane da sakamakon zaben na ƙananan hukumomi a cewar hukumar ta Seni shine za a miƙa shi ga kotun da ke kula da zaben ƙananan hukumomi a jamhuriyar Niger wacce ake kira tribunal of grand instance domin a tantance sakamakon zaben ko an yi sa bisa ka'ida. Mahmud Lalo daga birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Mahmud Lalo da ya hada ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku dadi gyara zama dan shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mufazu. Yau a cikin shirin ciwon yammaci za mu yi duba ne akan cin zarafi a zamantakewar aure.
Marital counseling
shawarwari da kuma lurar da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure, saboda ni na yi auren farko ban taba sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana fada ba. Wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne, yadda aka girman da ni daban da yanda shi ya samu tashi tafiya, so muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba. So daga baya mun rabu na sake yin wani aure, shi ma haka nan, saboda ba mu fito daga wuri daya ba, al'adunmu ba daya ba, muka yi ta samun matsaloli. Sannan kuma idan har values dinki are totally different from that of your spouse, values eh da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwarki, idan suka zama cewa suna da bambanci tsakaninki da ke da shi wanda zaki aura din, to za a samu matsala, za a yi ta samun clashes. Sannan akwai abin da muke cewa a Turanci, you cannot do marriage all by yourself, ba za ka iya yin aure kai kadai ba, duk da cewa a wurarenmu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bari kenan a cikin aure. To wannan maganar ba gaskiya ba ce, kana buƙatar abinda yasa the question is wane ne ya kamata ka kawo cikin namarin aure, shi ya kamata ka sani, ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka, ko ta yanda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata.
Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata, wani lokaci a daga gani namiji ne yake cin zarafin matarsa, wasu sa'ilin kuma sai kiga matan ne. Ina so mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi. Idan mace ce wani za ta gani idan mijinta ya dawo za ta hantare shi, ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya fita ya je waje, shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ki ga ya ki kanka matarsa, ya ki barinta ta yi mu'amala da ƴan uwansa. Mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure, su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan lamarin.
Kamar misali yadda nake ce miki, premarital counseling yana da kyau. So idan kuka zo under premarital counseling, akwai abubuwan da idan aka tambaye ki, aka tambaye shi, zaki san cewa maybe yes, you can come and have a common ground, you can work on those issues. Sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan, aka ci gaba da shirin auren nan, aka yi auren nan ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin, to za a samu matsala. Kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini, na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba, yana ganin a'a ki zauna gida, aike mace ce, you belong home. Gane to irin waɗannan, ko kuma mace kina aikin gwamnati gwamnati ko kina son kina ra'ayinki ci gaba da karatu ko kuma ki wani aiki ko kuma wani business as you know ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan barki ki karatunki ba ko lalle zan barki ki ci gaba da aikinki ba ko kuma zaki yin sana'o'inki ba to idan ba a zauna an tantance wannan batun a wurin premarital counseling ya ta iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba kin nan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi to ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo nace mishi sannu da zuwa na dauko ruwa na bashi ma yana iya watsa mu sai ce ai bai tambaye ni kin gane sai ce ai ban ce miki bani da kafa ko bani ya tashi in je ruwa duk wannan yana daya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsantsawan lokaci ba aka zo aka yi gaggawar yin to za a iya samun matsaloli lokacin ne halayen